Gwamnatin jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sanar da cewar ta bada umarnin kama wasu sarakunan gargajiya biyu a jihar ta Edo da ake zargi da hannu kan harin jirgin kasa da ya afko a tashar jiragen kasa da ke birnin Benin na jihar ta Edo ranar 7 ga watan Janairu na shekarar da muke ciki ta 2023 wanda harin ya yi sanadiyar sace akalla mutane 20 da kuma jikkata wasu da dama inji gwamnatin jihar ta Edo. Musa Chris Nahikari shine kwamishinan sadarwa a jihar ta Edo. Yana cewa ne gwamnatin jihar Edo ta ba da sanarwar kama wasu da ake zargi su biyar da wasu sarakunan gargajiya guda biyu kuma an zarge su ne da hannu akan harin jirgin kasan nan na jihar Edo. Kuma zuwa yanzu ina so in tabbatar maka da cewar jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da bincike domin dai ganin cewa an gurfanar da su a gaban kuli'a. Yan asalin jihar ta Edo dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin.
Yace
abin da muka sani waɗanda aka kama da hannu a harin jirgin ƙasa akwai hakimai guda biyu da kuma wasu makiyaya da dama dai gwamnatin jihar ta Edo Gideon Obaseki ya riga ya bada umarnin cewa kada sarakunan gargajiya su kuskura. Bayan dai faruwar haka an shiga wani yanayi, gwamna ya buƙaci sarakunan gargajiya da su yi bayanin saba ma dokar da suka riga suka yi kuma hakan babu wani dalili. Saboda haka gwamnan ya umarci hukumomin tsaro da su kama waɗanda ake zargi. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo dai ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce tana riƙe da mutane da dama. DSP Chidi Nwobuzu shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo ya ce,
"As it were, all the victims have been rescued."
Yana cewa ne ina so in shaida maka cewar dukkanin waɗanda aka ceto ba abinda ya same su kuma muna ci gaba da gudanar da bincike domin bankaɗo abinda ya faru. Muna riƙe da mutane da dama kuma da zarar mun gama bincike za mu gurfanar da su a gaban kuli'a. Bayanai dai daga jihar Rivers da ke makwabtaka da jihar Edo ɗin na nuna cewa wani abu mai fashewa ya fashe a yayin da ake gudanar da wani yakin neman zaɓe na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, inda rahotanni suka nuna cewa mutane da dama sun jikkata. Rundunar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da faruwar lamarin. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.